Babban Jojin Kotun Ayyukan Kwadago mai ritaya Suleiman Galadima ya yi bayani akan fara zaman kwamitin sauraron ƙorafe-ƙorafen cin zarafi da ake zargin rusar sansashinan na 'yan sanda na SAS da su. Kakakin Majalisar Matasan Najeriya Mubarak Mijinyawa da ya halarci zaman kwamitin mai zaman kansa na farko ya bayyana gamsuwarsa da tsarin kwamitin.
A wannan ne gaskiya tsari ya haɗu yayin da ya kamata don ko kafin a kawo wannan mataki na gari kan kawo mutunci mata da muka ɗaga murya ana abu da matasa su ne saba mutunci wannan dalilin ya sa ya zagari suka ce ya yi kusurin wani abin da kuma ya shigo da wani abin da mutunci na matashi na kwamo bincika a sakin jawo-jawo ya da ke wannan tsari da shi da matasa amma har yanzu akwai jawo-jawo da suke samu na garba wata samu sun ci matasa a cikin wannan kayan kuma ina fatan wannan dama da samu ni zan yi yawo bayana da jawo hankalin su da cewa an saukar da dukkan rakshar da ke a nashinar da wani fi har matakin jawo-jawo.
A bangaren waɗanda suka shigar da ƙara Frank Ubaji daga jihar Cross Rivers ya ce ya fuskanci cin zarafi mai tsanani a hannun jami'an sashenin nan 'yan sanda na SAS Musashi a lokacin da aka kai ƙarar ɓatar wasu kaya daga hotel ɗin da yake aiki na Delta. Yana kan aiki aka gayyace su zuwa charge office ɗin 'yan sandan jihar inda jami'an suka masa tambayoyi akan kayan kuma ya bayyana musu cewa ba shi da masaniya aka kama shi tare da mai da shi sashinsa tare da ɗaura ƙafafunsa da hannu a katako kansa a juya ƙasa tare da dukansa sama da sa'o'i uku kuma yana neman a masa adalci.
To the central police station, yes, or the station, where there a investigation was taken, and they asked us if I know anything about it, which I still don't know anything about the missing items. From there, a statement was taken, and after the statement, a detained. The detained was transferred to Oman Ariki, and then started for torturing.
Shima Mr. Bello Akubioku, mazaunin Abuja, ya bayyana cewa albarushin 'yan sanda ya same shi a lokacin zanga-zangar 'yan shiya a gaban shalkwatarin na 'yan sanda na Abuja.
I never knew that there was a protest going on. I got a stray bullet at the early stage. I never knew what happened to me. It was less than 2 minutes this thing happened. People started running because by then people were coming to work.
An dai fara samun ƙorafe-ƙorafen cin zarafi da ake zargin rusasshen sashen na 'yan sandan SAS da aikatawa tun shekarar 2017 bayan wani matashi mai suna Shegun Awusaniya ya fara gwagwarmaya neman a kawo ƙarshen SAS ɗin a kafafen sada zumunta sakamakon zarginsu da kisan gilla cin zarafin al'umma kamakamai babu gaira babu dalili karɓar rashawa yin lalata da yara mata da dai sauransu. Halima Abdulrauf, Murya Amurka daga Abuja, Najeriya.